Sports.com.
Ban kwana da masoyiya ado bayan rosa ne yayi rabuwa da masoyiya ado bayan ruwa zamu kai shukushewa mai tagwayen masu ado bayan ro hamu shakin na sarki daga mun mutuwarka ya gwada bakaiwa mulkin banza kwana da masoyiya ado bayan ruwa sai ne yayi rabuwa da masoyiya ado bayan ruwa zamu kai shukushewa rabu ga garo koyo mai zarafin aro na kujerar sarki in ya soya arama ai maka tambura ada amanka akaki kai ado mun rakaka mai maka bindiga alamun kai sarki ga wakaryan kanan ka sakale alama ta karfin mulki a tashi tana nan sai ta dangana aka da babban sarki mai tagwayen masu ado bayan ro hamu shakin na sarki daga mun mutuwarka ya gwada bakaiwa mulkin banza wanda yake ikyawa za shi ya tadda shi a cikin kwariya ta yi wanda ya yi mun imuna gaya da shi ya cikin kuriya ta yi wanda ya adalci ya yi guzurin zama a kofai na makwantai wanda ya yi ya zalunci ya yi guzurin zama a kofai na makwantai ga masoyin annabi mun masarakiya da dubu na salatai ban kwana da masoyiya ado bayan ruwa sai ne yayi rabuwa da masoyiya ado bayan ruwa zamu kai shukushewa yau me zan ce ne juma'atu da ta zama ranar rukuka shekara ta 2014 ta zama na markar rukuka ran shida ga wata na shida a juma'a lamarin faya sauka sandalan marin ya ishe ni a waya sai na saka kuka sai jiki ya yi nauyi har na a kasa sauwake kafata haka mai tagwayen masu ado bayan ro hamu shakin na sarki daga mun mutuwarka ya gwada bakaiwa mulkin banza masakar saka tsinke babu a sandana isarin kar sarki ni da rabiwa dalle turmo tsutsu muke na mu hanguwa sarki jami'ai na tsaro sun tsinke ga igwa da su kayan sulke ba ta so mu kai ba buri na inje ga babban sarki mu yi sallar haja ai rakiya da niya a rakashin masauki ban kwana da masoyiya ado bayan ruwa sai ne yayi rabuwa da masoyiya ado bayan ruwa zamu kai shukushewa da shigar mu gidan nan sai na je a man wani sautin kuka wani na furtawa gata babu yau kuma dai sai kuka masana je sana wayowa Allah gare ka muna kai kuka garun jingina ya kwanta a babu gunda muke kai kuka yau gare ka muke Allah farmar littafin da ka sa su ka sauka baita gwayan masu ado gwayan ro'o hamshakin na sarki daga mun mutuwarka ya gwada bakarwa malikin zawa inda na kada kaina sai jama'a dubu daga masu mukamai inna juya iruna sai jama'a dubu daga nan su sarakai yau dubin jama'a ba bi aifi bare wani majin kai duka dai ya alhini ko ta ina na juya iruna ko kai babu wani da wani ko dan wani ko kwajini na sarakai ban kwana da masoyi ado bayan ruwa sai ne yayi rabuwa da masoyi ado bayan roza mu kai shukushewa yau faranar tsumi ta zaguwa an dade ya fada har sa'ashanta dade fa ana kariyar mutuwa ta mai kana yau dai gata masu dakon rana ta zo gashi yau dai ta zo gata mu dake kuka ga filiya wanda ke murna dai gata mu yi duk mu gama kuma mu ma kabari za mu je mu kwanta baita gwayan masu ado gwayan ro'o hamshakin na sarki daga mun mutuwarka ya gwada bakarwa malikin zawa Allah kyawata makoma rabu bakar na uku sultanin sarki cibiyar malikin sokoto sansani na fulani sarki mutuwari ga kowa lokacin talaka da saraki Allah hukumu sa'a sarki ya usuma anu na gombe ya sarki ta aziyar kauna nai maka zuciya daga bahar waki mutuwari ga kowa lokacin talaka da saraki Allah kyauta mako mara sarki kabiru ka atsana babban sarki rahama jin kainai su da a cikin kawari da sarki mutuwari ga kowa lokacin talaka da saraki Allah kara salama sarkin mu bashar ba sarakin daura Allah haska kuburi ya rana ta gamo da su al'amma sauki mutuwari ga kowa lokacin talaka da saraki Allah gyara makwancin sarki ya umarwa alkani mun barno dausayi a makwanci kana amsa sada turaren muski mutuwari ga kowa lokacin talaka da saraki Allah kyawata makomar sarki Aminu zanzan babban sarki ta aziya nema albarka ta mai kana jiwar sarki mutuwari ga kowa lokacin talaka da saraki gaisuwar ta aziya gullami da mustafa a adamawa anya an kare lawa Allah a kara kauna da babban sarki mutuwari ga kowa lokacin talaka da saraki Allah kyauta makwancin Haruna jakolo basarakin gwando Allah kyauta makwanci yayi masa armashi da turaren muskiya mutuwari ga kowa
tukacin talaka da saraki
Allah kyauta masaukin sarki sulai imanu mazajin bauchi sanadin dan bayan ranaima baitika wa sarakin sarki
ban kwana da masoyi ado bayan ruwa sai ne yayi rabuwa da masoyi ado Roza mo kai shukushewa
ga masoyin annabi nan dan amdu ya wa akunce masauki Allah na mun ce mar da kasu addad akai a masauki lawashi iko amsa batun duk da ake a masauki mala'ikun rahama ga abako nan gare iko ku bashi masauki ku bade shi turaren aljanna da ke kanshin nan muski na kyauta zo mu amma a gare ku mu samu masauki Musamu masauki
Baita gwayan masu wa'ado bayan roha mashakin masauki Gagamun batuwarka ya gwada bakarowa mulkin gawun zawa Rabuwa da masoyiya ado bayan roza mu kai shukushewa Gagamun batuwarka ya gwada bakarowa mulkin gawun zawa
ban kwana da masoyi ado bayan ruwa sai ne yayi rabuwa da masoyi ado bayan ruwa za mu kai shukushewa
baita gwayan masu wa'ado bayan ruwa mashakin masarki daga mun mutuwarka ya gwada bakarowa mulkin banzawa ban kwana da masoyi ado bayan ruwa sai ne yayi rabuwa da masoyi ado bayan ruwa za mu kai shukushewa daga mun mutuwarka ya gwada bakarowa mulkin banzawa rabuwa da masoyi ado bayan ruwa za mu kai shukushewa